أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على فاتل هاتم وإسلام العالمين وعلى آله وصحبه وسلم. Zamashi gaban sarakatu tadawwi wato sarakata neman lada wanda ba ta dode ba an abi hurairah radiyallahu anhu anan nabi sallallahu alaihi wasallam an karbo daga abi hurairah daga annabi sallallahu alaihi wasallam kale ce sab'atun matu mutane guda bakwai yuzilluhumullahu fi zillihi Allah tabaraka wa ta'ala zai shiga da su cikin innuwarsa yuma la zilla illa zillahu randa babu inna sai ta sa zakara hadisan sai suka to zakara hadisan sai ambata cikin hadisin wato tamamu hu cikin hadisin shine manzo Allah ya ce mutane guda bakwai za su gudana da babu inuwa wato sai ainihin wato sai ta Allah daga cikin su wato manzo Allah ya ce wa rajulun tasaddi cikin sai ke cewa cikin hadisin shine wa imamul adilin shugaba adili dan shugaba adali ne sai mulkin sai kariye adalci zuwar kiyama zai shiga cikin inna ta Allah lokacin da bata inna sai ta Allah da kuma wa shabbun nasha'a fi ibadati rabbuhu da yaro saurayin da yake da ainihin yar rayu bisa ga ainihin bautar ubangiji wato hayyara su tunda kurce shi yake yar rayu cikin wannan wato rayuwa ta zai daga cikin nan Allah ya barke mu warajulun qalbuhu mu'allaq bil masjid mutumin da zuciyar shi tara ta yi da wato wurin masallaci wurin bautar Allah ko shi shi dai lokacin sallah yaje sallah ko shi dai lokacin sallah yaje sallah kuma suna cikin wato wanda za su yi inna Allah ya barke warajulani tahabbu billahi da mutane guda biyu da suke son junan saboda Allah ittima'an azzala zalika sun hadu bisa ga siyar Allah duk abin da zaki kukan hadu su yi saboda Allah suke yin shi waftaraka alaikum in za su rabu wato za su rabu junan su kuma suka rabu saboda Allah ne haduwar su saboda Allah ne kuma dalili ne ya raba su zai raba su wato saboda Allah warajulun da atu imra'atan zata mansibun wato da mutumin da wata mata ta kira shi ma'abuci na saba ɗan dangi ta kira shi zuwa ga yayi lalata ita wato sai ki wannan kenan wato gata kuma zatu mansubin wa jamala gata ma abuci ɗan dangi kuma gata da kyawu faqala yace inni ahabullah ni ina jin tsoron Allah warajulun zakarallah haliyan da mutumin da ya ambaci Allah ko ya tuna da girman Allah da zatin Allah fa fadat ainahu hawaye suka kurayi masa a huskarsa to wannan su ma suna cikin mutanen da wato wanda za su shiga cikin inuwar Allah ubangiji tabaraka wa ta'ala ko fi cikin hadisi manzo Allah ya ambata wa rajulun tasaddaqu bi sadaqatin fa ahafaha wato wannan cigaban hadisin da muke kenan wancan kuma dama na dauki wadancan bayanin ne baya cikin wannan wato yana cikin hadisin amma ba ambata shi cikin wato nan wato ainihin matanin hadisin ba yace wa rajulun tasaddaqa bi sadaqati da mutumin da zai sadaka da wata sadaka ba a haba ha koyi wannan sadakar ba wanda ya sani hatta la ta alamu shimalahu har hagunsa na hagu bai sani ba ma tuntuki yaminuhu ga abin da hannunsa na dama ya ciyar muttafaqun alai wannan hadisi an gama kansa wa an ukubatu bin amri radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kulle yana cewa kullu imri'in zi fi zilli sadaqatihi kowane mutum yana cikin inuwar sadaqa ta gobe alkiyama hatta yufasalu bainan nas hatta an rarrabewa tsakanin mutane wato an yi hukunci tsakanin mutane wa ibn hibban wal hakim ibn hibban ya rawaice shi da hakim wa na abi sa'id al hudri radiyallahu anhu an karbo daga abi sa'id al hudri Allah ya dare shi ya yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam kala ayyuma muslimun kasal muslim kowane muslimi ayyuma muslimin kasal muslimi dukkanin muslimin da ya tufatar da wani muslimi sauban akwatu da tufafi ya tufatar da wani muslimi ala uwi bisa ga tsarin bayar tufafi sai ka dauki tufafi ka bashi kasahu lahu min hudul jannatin Allah Allah zai tufatar da kai daga tufafin kore na aljanna wa ayyuma muslimin dukkanin muslimin da ad'amul muslim yake da wani muslimi abinci alaji ibisa ga yana jin yunwa ad'amahu Allahu min simal janna Allah zai ciyar da kai ayyan itacin aljanna wa ayyuma muslimin saqal muslim dukkanin muslimin da ya shayar da wani muslimi alazama'i bisa ga kishirwa taqaw Allahu min raqiqil mahtumi Allah zai shayar da shi daga wato ainin giyan nan ta aljanna wanda take cikin kwalba a zurrufewa ruwa Abu Dawud wa isnaduhu layyin wa an Hakim bin Hazim radiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam an ka kore ga Hakim bin Hazim dan Hazim radiyallahu anhu Allah da shi ya wannan mai hadisi yake cewa kala aliyatul ulwa hayru min yadis sufla hannu na sama yafi hannu na kasa wato hannu da kai ba su wa yafi hannu da ke karba idan mai kyauta to shi yafi mai karba kyauta wanda ulliman ta ullu amma mutun zai yin kyauta sai fara yin ga wanda yake wato wanda yake daukar nauyin sa kana ganin yana karkashin ka kila kamar kanin ka ko kuma makamancin wanda nayi zai iya zuwa aza maka nayi to in zaka yi sadaka to ka fara yi masa domin kaga ta sadakar nan ka dauki wani nayi da kanka wa hayrul sadaqati ma kana ala zahril gina mafi alherin wato kyauta ko mafi alherin wato ainihin sadaka wanda mutum zai yi shine wato wanda aka yi ta a zahirin gina wato a halin wadata kace idan kana da hali ba ka tauye kanka ba wannan kyauta shi ne ji halin wato mutum sadaka ne zahirin sadaka amma ne ta ce shi bayan wannan cewa bayan ka ba shi a cikin halin wadata kuma mutum bai rusa shi wannan mafi alherin ke sadaka ne amma yasta atiti ufi atifuhu Allah wanda ya kame daga roko to shi ko Allah zai kama da shi ya man yasafi ukifuhu Allah Allah zai kama da shi man yastagini zunimu Allah wanda duk ya wadatu to Allah zai wadatar da shi wato wanda ya samu zuciya shi wadatar da zuciya walabzil buhari lafazin buhari wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala ila ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aksiya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ayyu sadaqatin afdalu ayyu sadaqatu afdalu wato wace sadaka ce mafi falala ya rasulullah kala ce duhudun muqillu wabda'i biman ta'ullu ita duhudun muqillu shine kokarin mai abin karantawa arziki wato mutum an karanta mai arziki amma a dauki sadaka ba suwa wato wannan wani hadisi kenan yana nuna cewa kyauta a halin karantawa arziki wato ita ce mafi falala kici wato baka da amma sai haka sai ka dan diba abin da kake da shi sai ka dauka kuma kai sadaka wanda zai manta ulu idan mutum kuma zai sadaka din sai fara da wanda yake daukar wato kamar irin matarka da iyalanka da makusantanka araju abu ahmadu wa abu daud wa sahaw ibn huzaimata wa ibn hibban wal hakim na'am wa anhu radiyallahu anhu da garisa wato mai ruwayar da muka yi magana akan shi ne Abi Hurairah Allah ya kara masa yarda yake cewa Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce manzo Allah ya ce ku saddaku ku yi sadaka buƙala sai yace buƙala rajul wani mutum sai yace ya Rasulullah ya manzo Allah indi dinar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana magana da sabon sai ku yi sadaka wato ku yi ku samu da ku samu da ku dinga yin sadaka yace wani mutum cikin sabai ya Rasulullahi to ni idan ina da dinari guda kada sadaku bihi ala nafsika to kai sadaka akan kanka kala indi aharu to eh ina da wani dinari ba dinari guda ba sai yace kala ki ta sadaku bi ala walidika to kai sadaka akan ainihin wato walidika ainihin wato aini diyanka qalati indi aharu ina da wani qalati sadaku bihi ala zawjitika kai sadaka akan wato aini matarka qalati indi aharu ina da wani qalati sadaku bihi ala hadimika kai sadaka akan wato hadimanka qala indi aharu yace ina da wani fa bayan wannan yace qalati anta afsaru bihi ki anta abzaru zai kake fitincinta duba ka gani wanda ya kamata ka ba bayan an mutu wannan matakai kenan da muka faɗi farko wanda idan mutunar dinar daya ya amfanar da kansa idan kuma yana dinar nabi aka ce wadina dare nabi da amfanar da ainihi wato danka sai zama ce in kana da wani fa ina da wani yaro su da ce to kai zarkarka ainihin matarka ainihin idan kana da wani sai kai wato hidin ga hadiman ka wanda suka tare kai yace ina da wani fa yace to kai 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 tuntunta ka duba wanda ya kamata ka ba na'am sawa Abu Dawud da Nisa'i Abu Dawud da Nisa'i sun rawaito wannan hadisi wa Tawu Ibn Hibban da Hakim Ibn Hibban da Hakim sun rawaito wannan hadisi وأن عائشة رضي الله عنها قالت أن قرأت لنا عائشة الله جلتها إذا أنفقت المرأة من لآم بيتها دمت تشرد البنش دقا وتعينهن قدنت غير موسيد باتنا مبنبا كان لها أجرها تنا لارر ونان تركت لسي بما أنفقت أبن تشير ولزوجها أجره مجن تنا لارر سشيما بما أكتسب نمو ديي wala hazini misal zalika mai tsaron dukiya kan idan baka tsaron shago ko na wuri sai almajiri ya fara ka dauka ba banna kai wakili kai irin sarkar da zaka iya yin wata banna da wannan dukiyar ba to wannan zaka samu lada kuma mai wato ainihin ne wurin shi ma zai samu lada la yanqusu ba'dahum min ajri ba'd shi'a ba a tauyewa ga sashin su daga sashin larawani daga cikin su wato shine ba su wadin ba za a diba ladar wancan a ce an bashi koko a mai duke ba za a ce ladar sai a diba ba a kowa tashi za a bashi muttafaqun alai wa annabi sayyid al-hud radiyallahu anhu qala ja'at zainab imra'atan ibn mas'ud wato zainab matar ibn mas'ud abdullah ibn mas'ud kenan ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala tace ya rasulullah ya manzon Allah innaka amartu yawman bisarqati tace kai umurni da yau wato mai sadaka wa kana indi huliyulli ya kasance a wuri na akwai huliyulli wato wani kayan kwalliya na zinariya fa harabtu an atasaddaqu bihi ina nufin kuma ni in sadaka da shi fa za'ama ibnu mas'udin annahu wa waladuhu ahaqqu min atasaddaqa bihi alayhi yace yace sai dan Mas'ud wato mijinta ya raya cewa shi da ɗansa sun kai cancanta da ta ba wannan sadaka shi sai na zo wurin ka ya Rasulullah in faɗa maka fa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce saddaka ibnu Mas'ud ibnu Mas'ud ya yi gaskiya saddaka ibnu Mas'ud zo zaki wa laki ahaqqu min tasaddaqa bihi alayhi lalle mijinki da ɗanki su suka yi cancanta da ki muku sadaka gare su na'am wa an ibni umar radiyallahu anhu ma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace la yazadu ar-rajulu bas gushi baga mutum yasu ati yasalun nas yana roƙon mutane dukiya hatta yati yawmul qiyamati har sai an tsaya shar kiyama walaysa fi wajhihi mus'atul laham walaysa bai zamo a gurka shi ba mus'atul laham wato ainihin wato sauran nama ba wani nama a fuskar shi duk naman shi yake malamai suka ce ko dai saboda azabar da za a mashi gobe a kiyama ne zai sa duk naman sai ya cire na fuska wasu malamai sai a'a za a cire alfarmar fuska wato fuska shi bata da wani alfarma shine wato maganar cewa wato zai zo ainihin wato babu wani yankin nama shine walaysa fil wajhi mus'atu babu wani yankin nama a fuskarsa mus'atul laham yankin nama a fuskarsa na'am wa ana bi hurrat radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam daga abi hurrat Allah ya jada shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man yasalun nasa amwaluhum takasura wanda yake roƙon mutane dukiya don tara dukiya fa inna ma yasal jamrat lalle shi yana roƙon wato ainihin garwa shine bal yastaqilla aw yastaqsura yode ya karanta ko kuma dai ya yawaita wa an zubairu bin awam radiyallahu anhu ana annabi sallallahu alaihi wasallam an karbo daga zubairu dan awam Allah ya jaji ya annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam qala la an ya'khudhu ahadakum min hablati hablahu da yanku ya rike igiya wa ya'ti bi huzmatin yazo da zame min hadabi na itatuwa ala zahri a bayan sai dauko shi fa bi a haya sai da shi ya fa ya kuffu bi ha wajahu ya kame ayyukan muskat mutuncin sa khairul lahu ya fi cancanta gare shi ya fi alfiri gare shi min an yas'alu nasi da je roki mutane a dahu ko da sun bashi kowa aw mana ahu ko ku sun hana mishi ruwau wahadi wa an sumarata bin jindabi radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma ga Allah sama ce almas'alatu kaddul yakuddu biha rajulun wajhu ko kodai kaddun wani ya kushi ne ya kuddu biha rajulun wajhu wadda mutum yake ya kuce huskatai da shi ya wato kamar wani abu ne da yake yaga huskarka da wani abu yaga huskarka sai zan suka bata da wani kyau to wato shi ruku haka ne yake ya kushi huska wani abu ne da ka ya kushi huska mutum sai zama mutum bai da wani alfarma bai da wani mutunci a idan mutane yace wato wani ya kushi ne da yake ya kushi huska mutum illa an yas'ala rajulun sultanahu sai inda mutum ya roki wani sarki ko shugaba wato akan duke baitul malik kenan idan shugaba na jagoranta ku duke kuna gare ti babu komai kana aro kamar misali da wani dan shugaba irin misali irin tunda ba shugaba ba su da dukiyar mutane ga hannun su amma irin ɗan majalisoshin ga da makamantan su da akwai dukiyar ku a hannun su sun rike sun ki baku wannan kana idan ka roke su wannan bai zama wato ainihin ya kushi ba mafi kyau ma shi mafi alheri mutum ya je ya tsaya da kanshi amma anan wai wato lahin in dukiyar ka na ga hannun mutum wato yana jagoranta ku dukiyar ku na hannun shi an bashi ajiyar ta babu komai kana zuwa ka roki wani abu cikin shi amma shi ma kada ka mai shi sana'a aw fi amrin la budda minhu ko kuma ga wani al'amari ba maka wasai ka roke shi wato kila kamar ka je ka kana roƙon ayi wani abu kaza kila a zo ayi kaza ayi wani abu kaza wanda ba maka wa ko kila shugaba na da iko ayi wani abu kaza wanda ba dukiya bace amma kana buƙatar dole ba maka wa sai an zo an roki wannan kila ko taimako na za a yi ko akan wani abu kaza wannan babu komai duk mutun ya roko amma an ba ta wannan fuskokin ba to ba za a yi a halitta ba mutum ya zo ya mai da sana'a wato roƙo a gare ta na shi ne wato abin da shafi wato waɗanda suke ake ba suke abin da shafi wato ainihin wato sarakata ta ɗauri alhamdulillah.